I'm telling the whole world to hear. Only the referendum will stop the agitation. We cannot stop the agitation. They will give us the referendum. Whatever they like them to, they can kill us all.
Irin hayaniyar da ya auku kenan a kotun tarayyar Abuja inda mai shari'a Binta Inyako ta yi zama domin ci gaba da shari'a tsakanin gwamnatin tarayya da haramtacciyar kungiyar 'yan awarin nan ta IPOB wanda Nnamdi Kanu yake shugabanta. Bayan an kwanci tsawon lokaci har na awa uku, Nnamdi Kanu bai bayyana a kotun ba. Abin da ya sa lauyarsa Ifeanyi Ejiofor ya ce akwai damuwa.
Compelling the government staff to produce it before the court.
Ifeanyi Ejiofor ya ce mun shaida wa kotu cewa dole ne shugaban rundunar sojojin Najeriya Tukur Yusuf Buratai shine zai bayyana mana inda Nnamdi Kanu yake, domin tun da ya kai su mamai gidan su Kanu a ranar 14 ga watan jiya, har yau bamu san inda Nnamdi Kanu yake ba. Ban san ko wanda nake karewa yana raye ko kuma ya mutu ba. Sai dai lauyan gwamnati Shu'aibu Labaran ya nemi a dage shari'ar, tunda lauyan Kanu ba zai iya gabatar da shi ba.
Abin da ya faru shi ne wanda ake tuhuma, wato Nnamdi Kanu, kotu ta ba da bailin sa saboda yaje jinya na rashin lafiya. A wayi gari yau za a yi shari'a ta bayyana gaban kotu ba. To kaman nan kuma akwai wanda suka yi bailin sa, musamman kaman Senator Ainaya Hakon Abaribe, wanda doka ya nuna cewa idan bai zo kotu ba to shi yana da haƙƙi ya kawo shi gaban kotu. Iya kiya ya kawo shi ya yi sarandarin ɗin shi, sannan kuma ɗan baya so ya tsaya a matsayin shiwaki ɗinsa sai ya bada sanarwa a kotu ta janye shi daga shiwaki. Amma kaga duk wannan abubuwan ba su faru ba, shi ya sa muka kai kukanmu gaban kotu cewa tun da shi Nnamdi Kanu ya tashi zuwa kotu, to kotu ta yi revoking bail ɗinsa, ko ko ta sa su waɗannan wanda suka tsaya mai su zo su rufana gaban kotu su faɗi dalilin da ya sa shi Kanun baya kotu.
Kotu ta ɗage zaman shari'ar zuwa ranar 20 ga watan gobe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.